وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Lahadi. A yau muna shidda ga wata na Ramadan, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shekara ta 1442, wanda ya dace wa 18 din watan hudu miladiya ta 2021. Insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana zama na biyu a cikin tarjamar ma'anonin Alkur'ani mai girma. A jiya mun tsaya ƙarshen suratul Fatiha, duk da cewa sura ce wadda take shagundum, imana tana ɗauke da bayanai masu tarin yawa, wanda a jiya mun yi wani kaso daga ciki. Sannan yau za mu dasa game da alƙawarin da muka yi a ƙarshen darasi na hwari, cewa akwai hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake bayyana mana cewa a lokacin da bawa yake karanta suratul Fatiha a cikin sallah, to wannan karatu da yake yi kamar yana yi ne sannan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana amsa mushi. A lokacin da bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu, Allah mai girma da buwaya sai ya maido wa wannan bawan cewa hamadani abdi, bawana ya yi godiya a gare ni. Abinda nake so a nan mu gane, mu harari irin girman darajar da yake cikin cewa kai kinnan ko kuma ke kinnan, duk da yanda muke ga kanmu ba kowa ba, amma kana da wani matsayi da wata dama da Ubangiji subhanahu wataala ya baka, ya baki, wanda idan ka zo ka tsaya kana sallah ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, kana magana Allah yana maido maka kaima. Kaga wannan ba karamar daraja bace ba. A yau misali a cikin ƙasar nan, a ce ga wani mutumin da ake ga cewa shi ne ɗan ajin tubarkalla, a wannan munasaba ko kuma a wannan dalili aka riƙa cewa ai wane makusancin wane ne, ko kuma a ce ai wacce makusanciyar wane ne, sai mutumin nan ya riƙa jin cewa shi ƙin na daban ne a cikin al'umma. To wannan fa ba walillahil masalul a'la, ba ana magana ba ne a kan wani ɗan adam wanda yake kashashe mai buƙata, a ana magana ne game da rabbul alamin, Ubangijin halittu gaba daya, wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka tsaya kika tsaya kika ce alhamdulillahi rabbil alamin, Allah sai ya maido miki cewa bawa bawa na ko kuma baiwa ta tayi godiya a gare ni. Idan ka ce arrahmanir rahim, Allah shine mai rahama, shine mai jin kai, a lokacin sai Allah ya maido cewa athna alayya abdi, athna alayya abdi, bawana ya yabe ni. Wannan shaida ce daga wa? Daga Ubangijin da ka yaba, Allah subhanahu wataala. Bayan shi kace maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, duka kana faɗi Allah yana maida maka, har ka zo ihdinas siratal mustaqim, ya Ubangiji ka shiryar da ni tafarki madaidaici. Allah sai ya ce na ga bawana abin da ya roƙa, ihdinas siratal mustaqim, sai ce siratal ladhina an'amta alaihim, tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su, ba waɗanda suke batattu ba, sannan kuma ba waɗanda kai fushi a gare su ba. to babu wata kalma da dan adam bawa zai rika maimaitawa a lokacin da yake cikin sallah a lokacin da yake karanta suratul fatiha face sai Allah subhanahu wataala yana amsa mishi dukkan abin da yake hodi to kaga wannan ba karamar kima bace ba ba karamar daraja bace ba a ce ga ka kana magana Allah yana maido maka Allah yana amsa maka الإمام الترمذي يايو رواية أبي بن كعب يكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل إرادة أمن شاء الله سبطة أقريش يكي ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن ألا ميقر ما دبوايا من ظل كي تشيوى ألا بيسبكر بأتكين التوراة حكم إنجيل سمد أم القرآن kotomkacin surar da take da darajar suratul fatiha babu ita sai manzo Allah ya ce wahiya sab'ul mathani kuma ita wannan suratul fatiha su ita ce ayoyi guda bakwai al mathani wanda ake maimaita karatunta ajiya mun ji ana karanta ta a salloli kadai na farilla kusan su 17 sannan wannan suratul fatiha da manzo Allah ya ce wahiya maqsumatun baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala kuma sannan wannan sura a lokacin da bawa yake karanta ta an raba ta tsakaninka da kai da ubangijinka kuma Allah subhanahu wataala zai ce wa li abdi ma sa'ala na ga bawa na duk abin da ya roke ni Allah ya ce na bashi to wannan ayyuka yana mana nuni akan girman da wannan sura take da sannan wani hadisi na daban wanda Imam al-Bukhari ya zo da shi daga Abu Sa'id al-Mu'alla yake cewa kuntu usalli fil masjid Abu Sa'id yake cewa na kasance ina sallah a cikin masallaci fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye ni amma ban amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda ina sallah lokacin da ya kare sallah ya ce wajen manzon Allah fa qultu yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni kuntu usalli ya ma'aikin Allah ai na kasance ne ina yin sallah shi yasa ban amsa ba manzon Allah yace a alam yaqulillahu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum shin Allah bai ce ba ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani istajibu lillahi ku amsa wa Allah walir rasuli ku amsa wa manzon Allah idza da'akum a lokacin da Allah ko manzon shi suka kira ku kina idan Allah subhanahu wataala ya kira ka idan manzon Allah ya kira ka kana sallah kuma sallar da yake ana sallah ce ta nafila sallar nafila ko mahaifiyarka ta kiraye ka ko mahaifinka kana sallah ta nafila ba farilla ba saboda girman haƙƙin amsa ma uwaye yana gaba da sallar nafila ba ta farilla ba daka in aka kira ka zaka yi amsawa sallah ta nafila idan mahaifanka suka kira ka suka ce wacce yake ce na'am kuma ki cire sallar ki je ki biya musu bukata sallar nafila ba ta farilla ba saboda sallar nafila haƙƙin uwaye yana gaba da ita ita wannan tatawwu'an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qala li sai manzo Allah yake cewa Abu Sa'id la u'allimannaka suratan yace zan karantar da kai wata sura hiya a'zamu suwari fil qur'an ita ce mafi girman sura a cikin alqur'ani mai girma qabla an takhruja min al masjid kafin ka huta daga wannan masallaci manzo Allah ya ce Abu Sa'id haka yanzu ana cikin zance ana cikin labari summa akhadha bi yadi sai manzo Allah ya kama hannun Abu Sa'id ana tahiya sun dinfari kofar masallaci sai Abu Sa'id ya ga hoggan dangadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai huta daga masallaci kuma bai hadi mishi wannan sura ba falamma arada an yakhruja qultu lahu lokacin da manzo Allah ya nufaci huta sai Abu Sa'id yake ta sai da cewa manzo Allah alam taqul ya ma'aikin Allah shin baka ce ba la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil qur'an ya ma'aikin Allah kace zaka fadi mini wata sura wadda ita ce mafi girman sura a cikin alqur'ani sai manzo Allah yace alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha to wannan ita ce mafi girman sura a cikin alqur'ani sannan wannan sura kuma hiya as-sab'ul mathani sannan kuma hiya al-qur'anul azim ita ce alqur'ani mai girma manzo Allah ya ce allazi utituhu wanda aka bani shi kenan wannan duka yana maka nuni akan falalar da ita wannan sura take da sannan kuma malaji ya ƙara kawo mana wani hadisi na daban wanda shi ma yana mana bayani akan falalar da suratul fatiha take da daga mujahid yake cewa inna iblisa la'anahu allah ranna arba'a rannatin yace iblis allah ya la'ance shi yayi wata qaraurawa qaraurawa guda hudu ko kuma kace yayi qara guda hudu kamar qaran ya shiga uku ya mutu ya lalace yace hina lu'ina qara da na harko a lokacin da aka la'ance shi lokacin da Allah ya tsine wa iblis a lokacin yayi qara abu nabiyu wa hina uhbita min aljanna inji malam mujahid yake cewa qara da iblis yayi nabiyu lokacin da aka huddo shi daga cikin gidan aljanna aka ce fakhruj minha fa innaka rajim fita daga cikin ta akai jehehe ne an nisantar da kai daga rahamar Allah wuri na biyu go wuri na uku wa hina bu'itha muhammadun sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anan ma iblis yayi qara da kuka na takaici wuri na hudu wa hina nazalat fatihatul kitabi kuma da lokacin da aka sabkar da suratul fatiha ita ce alhamdulillahi rabbil alamin a waɗannan wuraren guda hudu iblis yayi qara ya shiga cikin kumci ya shiga cikin damuwa wanda wannan in yana nuni akan wani abu to yana mana nuni akan falalar da ita wannan sura take da ibn al-arabi al-maliki Allah ya rahama gare shi yake cewa ma anzala Allah fi at-taurati wala fi al-injili wala fi al-qur'ani mithlaha a fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake cewa Allah bai sabkar ba a cikin at-taura ko injila ko a cikin at-taura da injila ko ma wani littafi wanda ba su ba wata sura mai daraja irin suratul fatiha babu to anan manzo Allah ya ambaci sura littafai guda nawa guda biyu ya ambaci at-taura ya ambaci injila amma kuma ibn al-arabi yake cewa sakata an sa'il kutubi amma sai manzo Allah sai shiru bai ambaci sauran littattafan ba kamar misali as-suhfi al-munazzala wa kadhalika az-zabur wa ghayriha kamar suhfi ibrahim kamar zabura duka manzo Allah bai ambace su ba me yasa yace li anna al-mazkura ta afdaluha saboda waɗanda aka ambatan nan su ne mafifita akan suhfi ibrahim da zabura kenan at-taura da injila sun hita aka ce shi ita suratul fatiha a cikin at-taura da injila ba a sabkar da wata sura wanda take tsaranta ba wanda take kama da ita to kenan ba sai an ce ba a cikin sufi ibrahim ba saboda an san dama at-taura da injila sun yi sufi ibrahim ba sai an ce kuma a cikin zabura ba ba a sabkar ba saboda an san at-taura da injila sun yi wa sun yi sufi ibrahim malike cewa sara afdalal kulli yace wa idha kana shay'u afdalal afdala aw afdali idan zaman to abu shine mafificin mafifici to zai zaman to shine mafifici sama da komi kamar misali kace zaidun afdalul ulama kace misali wani shine mafifita a cikin malamai gaba daya idan ka faɗa haka idan zaman shine mafifici a cikin mutane gaba a cikin malamai gaba daya kenan ba sai ka ce ba hallau da sauran mutane saboda an san su malamai su ne mafifita a cikin wa a cikin mutane kenan an ka ce a malam wane shine mafifita a cikin malamai yanzu ba sai ka kawo fadan cewa ba da sauran kuma sauran mutane gaba daya kenan tun an rige an gane dan haka kuma anan mazalla da yake cewa ba a sabkar a cikin at-taura da injila ba kwatankwacin ita wannan sura suratul fatiha to yana nuni akan cewa kenan da at-taurar da injilar da ma sauran littattafan gaba ɗaya ba a sabkar da wata sura ba ko wani abin sabkarwa mai daraja wanda yake suratul fatiha daka falala ce ta Allah subhanahu wataala game da wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya sabkar mana da wannan sura wannan sura tana da matsayi mai girma kamar yadda bayani ya riga ya gabata cewa ita suratul fatiha ita ce mafi girman sura a cikin qur'ani kamar yadda kul huwallahu ahad ita kuma take da matakin mi matakin kasancewar ita ce take dokar kashi ɗaya cikin ukun alqur'ani gaba daya saboda qur'ani ya sauko akan abubuwa kamar haka abu na farko tauhidi ɗaya da Allah subhanahu wataala abu na biyu hukunce hukuncen sallah tsarki kaza kaza da sauransu sannan abu na uku shine wa'azi alqur'ani yana kunshe da waɗannan sakonni guda uku ko ya zamanto hukunce hukunce ko ya zamanto wa'azi ko kuma ya zamanto dayanta Allah subhanahu wataala to ita suratul ikhlas kul huwallahu ita kadai tana magana ne akan tauhidi gaba daya dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaha ta'dilu sulusal qur'an tana kambacin kaso daya daga cikin alqur'ani mai girma kenan da al-ittihal wannan sura suratul fatiha tana da matsayi mai girma sannan kuma al-imam al-qurtubi a cikin littafin shi ya kawo mata sunaye da take da sunaye dozum daya imana sunaye 12 na farko daga cikin waɗannan sunaye da suratul fatiha take da kaso na farko za a kiraye ta da suna ummul fatihatul kitab fatihatul kitab bimana kamar yadda bayani ya riga ya gabata jiya kenan ita ce farkon alqur'ani mai girma kamar ita ce mabudin da alqur'ani wannan sunanta ɗaya kenan sunanta na biyu ana kiranta da suna as-salat ana kiranta da suna suratus salat bimana sura sallah ni yasa aka sa mata wannan suna saboda fadar Allah subhanahu wataala qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfayn Allah ya ce na raba sallah tsakani na da ni da bawa kashi biyu kenan suna na farko fatihatul kitab suna na biyu as-salat suna na uku ana kiranta da suna alhamdu suna alhamdu me yasa ake kiranta da suna alhamdu saboda lafazin da yazo a cikin ta na farko aka ce alhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma abu ne sananne a cikin alqur'ani mai girma suraye was surori ana ambata musu sunan da yake cikin su yanzu misali kamar suratul a'raf kaga zawwal lafazin a'raf a cikin surar ya daga cikin sababbin da yasa aka sanya wa sunan surar sunan ahzab al-a'raf sannan kamar kuma al-anfal yas'alunaka 'anil anfal qul al-anfalu lillahi war rasul kamar misali suratul tauba ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allah tubu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin to waɗannan wani iya daga cikin sunayen sunan alhamdulillahi rabbil alamin ana kiranta da suna alhamdu suna na gaba na hudu ana kiranta da suna ummul kitab sannan kuma ana kiranta da suna ummul qur'an sannan bayan shi kuma ana kiranta da suna almathani kamar yadda Allah ya ambata sab'an min almathani wal qur'an alazim suna na bakwai ana kiranta da suna alqur'an alazim sannan sura na takwas ana kiranta da suna ash-shifa'u waraka saboda sura ce wadda dukkan mutumin da ya karanta ta to da izinin Allah subhanahu wa ta'ala zai samu warakan matsalar da yake ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fatihatul kitabi shifa'un min kulli summin suratul fatiha waraka ce daga dukkan wani guba sannan sunanta na tara ana kiranta da suna ar-ruqya a cikin wancan hadisin da muka karanta jiya na hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare daga gare shi lokacin da wannan mutumin yaje abinda yayi mazalla yace ma adraka annaha ruqya sannan sunanta na goma ana kiranta da suna al-asas ita ce gimshikin tahiyya gaba daya sannan kuma ana kiranta da suna al-wafiya sannan ana kiranta da suna al-kafiya waɗannan sune sunoni sunaye guda 12 wanda al-imam al-qurtubi ya kawo a cikin littafin shi na tafsiri karkashin ita wannan sura suratul fatiha wanda ta ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mamallaki ranan sakamako iyyaka na'budu gare ka muke bauta wa iyyaka nasta'in kuma gare ka muke neman taimako da tanyo da agaji ba za ka ce iyyaka na'budu ba ka ce wa iyyaka nasta'in wannan in ka ce ta inna da kaja wannan alifun din babu ita nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji ka shiryar da mu tafarki madaidaici na ba za ka ce mustaqim ba mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم تفرك ودن كي نئم أغريس غير المغضوب عليهم با ودن دا كي هشي أغريس با ولا الضالين سننكم با ودن سكي بتتوبا كنا وانا سورة داما تنأجي منكرن تاتا إن شاء الله تعالى يوزا متاشي فرق سورة الناس أكرمك الله بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم ده سونا الله مي رحما مي جين كاي سوره الناس وان ده wannan sura ce wartake da adadin ayoyi guda 6 sannan kuma sura ce wanda take makkiya ce ta sabko bayan suratul falaq kenan bayan qul a'udhu bi rabbil falaq aka sabkar da qul a'udhu bi rabbin nas ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa qul umarni ne ake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace a'udhu bi rabbin nas ina neman kariya bi rabbin nas daga wajen ubangijin mutane shine Allah subhanahu wa ta'ala kenan dukkan wanda zai nemi kariya abinda zai nema daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi wanda wannan ubangijin nasu malikin nas shine mamallakin mutane ay al mulku alladhi lahu as-sultatu al-ulya fi an-nas aw al maliku alladhi lahu as-sultatu al-ulya fi an-nas shine mamallakin da yake da karhi akan mutane gaba daya dukkan wani abin da kaga yana kai kawo a ban kasa to ka tabbatar da cewa ne yana yin shi karkashin kulawa da mulki na Allah subhanahu wa ta'ala malikin nasi mamallakin mutane shi ya mallake su shi ya halicce su ilahin nas sannan kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala inda shi ne abun bauta na gaskiya na mutane abun bauta na gaskiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ilahin nas shi ne abun bautan mutane min sharri alwaswasil khannas Allah ka kare ni daga sharrin mai waswasi al-khannas wanda yake boyewa wanda shine shedan imana zai zo ya rika maka waswasi kamar da karin bayani zai zo ana gaba insha Allah ta'ala alladhi yuwaswisu wanda yake sanya waswasi da shakka da kokonto da kai kawo fi sudurin nasi a cikin kirazan mutane to wannan kuma aikin da shedan yake yi ba aljani kadai yake irin wannan aikin ba Allah ya ce minal jinnati wan nas daga cikin aljannu da mutane a cikin aljannu akwai fandararru masu irin wannan aiki na waswasi da sanya mutane shakka akan addinin su kamar yadda kuma a cikin mutane ma akwai su a wannan sura suratul nas da ita da suratul falaq su ake kira da surori guda biyu waɗanda ake neman kariya da su da aka iya cikin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mutun ya zamanto yana karanta waɗannan surorin guda biyu a duk lokacin da ya wayi gari kina da sahi idan sahi ya tai bayan kin kare sallah to ki tabbatar da cewa kin karanta waɗannan surorin kafa uku wannan shine maganin duk wani mutum wanda yake da mugun nihi da dukkan wani mutum wanda yake son tada zaune tsaye da dukkan wani mutumin da yake maka kallon ina ma wata musiba ta fada maka, to in ka karanta wannan ka samu, zaka samu kariya cikakka daga wajen mai bada kariya, shine Allah subhanahu wataala. Kaga karanta wadannan surorin duka minti nawa yake bukata a gare mu, amma so da yawa zaka ga an gwada halin ko in kula akan karanta waɗannan surori a daidai lokacin da kuma sai a je wasu wurare a riƙa wani biye-biye na banza, ko ya zamanto da sunan malaman tsubbu, ko ya zamanto da sunan bokaye gangariya, ko ya zamanto da sunaye ƴancin kare, ko na makamancin wannan, mata da yawa daga cikinsu suna kai kawo a wajen waɗannan mutane saboda neman, suna neman kariya. Ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu, ga abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shi a matsayin abin da zai baka kariya. Wa yake bada kariya? Allah yake bada kariya. Wallahi ba wanda ya isa ya kare ki, ya baki kariya daga dukkan wata fitina ko wata musiba da za ta tunkaro miki a cikin rayuwa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Daga lokacin da kuma kika yarda cewa wani dan tsubbu ko boka yana iya baki wannan kariyar, to wallahi kina iya barin musulunci jumlatan wa tafsila. Da haka iya da kyau dukkan mutumin da yake neman kariya ya nemi kariya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, shi yake bada kariya. Allah yake bada kariya. Ba wanda ya isa ya baki kariya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Dukkan wani abun da kike yake razana ki a cikin rayuwa, to Allah ne kawai zai iya baki kariya. Da haka kaga anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala umurtan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi da cewa qul a'udhu bi rabbin nas, kace ina neman kariya daga wajen Ubangijin mutane akan ya kare ni. Kenan wa yake bada kariya? Allah yake bada kariya. Wallahi malamin tsubbu ko boka ko dan cin kare ko duk wani mai sihiri, ba abin da ya isa yayi na tunkuɗe miki wani abu wanda yake mara daɗi ko kuma jayo miki wani abun alheri, wallahi bai isa ya komi ba. Duk abin da kaga ya faru, to ganin damar Ubangiji ne. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana bada wata dama. Allah ya bada dama, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah ke cewa inna hadainahu sabil, mu ne muka shiryar da dan adam tafarki, imma shakiran, in yaga dama ya bi hanyar dama yayi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa imma kafura, in yaga dama ya bi hanyar hagun ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadainahu najdain, Allah ce mun shiryar da dan adam tafarki guda biyu, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wanda yaga dama ya imani, wanda yaga dama kuma ya kafirce. A wannan ganin daman ne Ubangiji subhanahu wataala ya bar dan adam kuma dan ya jarraba shi. Shi yasa yace allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Ubangijin da ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa dan ya jarrabe ku ya ga wa zai kyautata aiki a cikin ku. To a karkashin wannan damar ne dan adam in ya ga dama ya kafirce, in ya ga dama ya imani. Amma duk abin da zai kai ya kawo yana faruwa ne da ganin daman Allah subhanahu wataala. Daga shi yasa yake cewa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum,
walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a,
Ubangiji subhanahu wataala yake cewa inda ya ga dama da dukkan mutanen da suke saman doron kasa da sun yi imani ga Allah subhanahu wataala, wai kafirin da yake aikata kafirci, dan tsubbun da yake aikata tsubbun da Allah baya so, bokan da yake aikata sihiri da bokancin da Allah baya so, kar mu taba tsammahalin cewa wai ya gagari Allah ne. A Allah ne bada wannan damar a cikin wannan rayuwar da muke ciki. Amma a lokacin da aka je kiyama akwai wani dama? Babu wani wanda yake da wata dama sai abin da aka saka, abin da aka dora ka akan shi da zaka tafi. Dan haka dukkan mutumin da zai tafi wajen ɗan duba ko wanda zai tafi wajen ɗan tsubbun ne ko menene hatsarurruka da suke cikin wannan abu, wallahu a'lamu bi kasaratiha, Allah kadai ya san yawan bala'in da yake cikin zuwa wajen waɗannan mutanen. Na farko akwai kalubale, akwai karan tsaye game da abin da ya shahi addinin ki kai tsaye. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya tahi wajen dan duba ya gaskanta dan duban nan akan abin da ya faɗi, wannan mutumin ya kafirce wa abin da aka safkar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi. Kenan kina zuwa kin kafirce wa Allah,
ba ke ba Allah ba ke ba tafarkin Allah ba ke ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba za ki ganshi gobe kiyama ba da haka ai hankali rayuwa wajibi ne mutum mai imani ya ba zuciyar shi hakuri akan mi Allah yake so ka aikata mi Allah subhanahu wataala ya haramta a gare ka ka haramtawa kanka wannan ita ce kaida sannan kuma duk mutumin da yace ah shi ba zai yi haka kin ba zai yi abin da yake so ne to wallahi ya jira ranar wulakantar shi ya jira ranar da zai sanya riyatsar shi ya rika tamnawa wa yawma ya'dhu zalimu ala yadayhi
wa yawma ya'dhu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila
ranar da dan adam zai rika tamna yatsa yana ya wailata laitani ya laitani ko kuma can ya wailata laitani kai cona inama ace inama ace wannan inama ace duka bata da amfani shi yasa ake ma mutane wa'azi akan cewa su ji tsoron Allah su gyara tun a yanzu dama ce ubangiji subhanahu wataala ya mallaka a gare ka ya mallaka a gare ni ya mallaka a gare mu gaba daya mu yi kokari mu yi amfani da wannan damar tun kahin wannan damar ya kubce da haka ai hankali da waɗannan leke-leke da zuwa wajen bokaye wajen ƴan wane ne kaga mutun ya kasa dangana wani abun shi ya bace wai so dole so yake sai an je an leka mishi aga wai abun nan yana ina yana cikin garin nan ko baya cikin garin nan ya bar gari ko bai bar gari ba yana ina wani bangare yake a samu malam zaka ga suna tama mutane ƙarerake kuma yau da gobe ta bayyana cewa abin da suka faɗin nan gaba ɗaya ƙarya ne wani kuma zai zo yayi duk abin da ya faɗin ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da abin saboda ya zamanto talala ga wan shi bokan sannan kuma talala ga ita wanda ya zamanto dabi'anta ne zuwa wajen bokaye har akwai daga cikin mata waɗanda taken da ake musu kenan ba sa zama bi ma'ana wai kowanne lokaci su suna cikin halin dokan kariya ana cewa kakki zauna ki tashi ki tsaya daga kinji mace tana miki hiran ki tashi ki tsaya wallahi ki raba garin ki da ita ki tashi ki tsaya bi ma'ana ki tayi wajen bokaye ki tashi ki tsaya bi ma'ana ki tayi wajen ƴan tsubbu ki je ki rasa imanin ki rasa mutuncin ki rasa darajar ki kuma dukkan wata albarka Allah zai janye a cikin rayuwar ki kuma baki san abin da Allah ya tada da maki ba zuwa gaba rayuwar me a cikin ta menene kike da shi kike takama da shi miye ya kai ki zaki har zaki bujirewa Allah ki huto na huto da Allah saboda wani abin da bai taka kara ya kariya ba a nan gidan duniya micece duniya barantana abin da yake cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanatiz dunya tazinu inda Allah janaha ba'uratin ma saqal kafiru minha sharbatama inda kafir yanda duniya tana da matsayin fiffiken saburo a wajen Allah kahuri bai samu daman da zai kwataruwa kwatawa dai ba to ina abin rikicin ina abin da har zai kai ki zuwa ga kafir cewa Allah subhanahu wataala da haka kariya Allah yake bada kariya ka nema a wajen Allah ya kare ka wannan ita ce magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wa al-Hasan da al-Husain u'izukuma bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa wannan wajibi ne kowace uwa ta koya saboda ki riƙa karanta wa ɗiyanki a lokacin da sahiya ta yi a lokacin marece ta yi a lokacin da za su yi barci ki karantar da su irin waɗannan abu an bi su iya karanta ki riƙa karanta musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya karanta wa al-Hasan da al-Husain bai rataya musu laya ba ta cadi bai rataya musu ba kiri na abin da ya shahi ɗokan damuna bai rataya musu wani wannan zare da ake kullawa kaga yaro malam ya sha damara laya a kafa laya a hannu laya a wuya laya a tsotso wannan abun ba abin da zai bashi da kariya wallahi summa tallah kuma mu yi hankali iya daga cikin hanyoyin da addinin musulunci bai rarrasu ba addini bai yarda da wannan rataye-ratayen ba dan haka ba wanda zai kawo maka hadisin da aka samu wai sahabbai suna rataye-ratayen a karantawa suke yi ga jikokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda su ne ƴan cikin gida ma su ne jagororin matasa a cikin gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin son da yake musu yana halartowa da su masallaci idan yayi sujada a matsayin shi na liman al-Husain ya hau gadan bayan shi ya zauna manzo Allah ya ja sujada ta yi tsawo har wani daga cikin mamu ya daga kan shi ga ko lahiya ya koma sai wannan yaron ya gama abin da yake a bayan manzo Allah ya safka waɗannan yaran guda biyu inda a ce ana bada wani abin da za a bada na kariya ko kuma na ratayawa ko na kaza su ya kamata a ba ma su ya kamata a ba ma saboda su jikokin annabin Allah ne. Jikokin annabin Allah kuma daga cikin diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima, wanda manzon Allah yake ce ana bid'atun minha wa hiya bid'atun minni, ita wata gaba ce a jikina kuma ni ma gaba ne a jikinta. Idan kana so ka ga yanda manzon Allah yake tahiya, ka ga yanda Fatima take tahiya, tana kamanceceniya da manzon Allah a cikin abubuwa da yawa. Amma manzon Allah yake karantawa jikokin nan nashi u'izu kuma bi kalimatillahi tamma, me yasa ke ba za ki karantawa naki diyan ba? To dama abun yana kama da rauni, yana kama da kasulanci, yana kama da raggunci, kowa raggo ne. Imana zaka samu mafi yawa mutumin da yake taya akan tsarin bid'a raggo ne. Abinda karatu ne za a koyi, shi ba bai da alaka da karatu, sai dai aje a rubuta a yi wane ne kaiwa baduku ya sa mata hata a dinke ta a mata hanci aka kawai tana ta yama diyan shi. Da haka wallahi ai hankali, ko kuma kaga zare ne haka, kamar surar da zamu karanta a gaba, min sharrin nafasati fil uqad, wanda Allah ya yi hiransa har a cikin Qur'ani. Amma ka samu mutum da sunan musulunci, mace da sunan musulunci, a ce yau damuna ta fara, wai maganin raba za ta amsa ma diyanta? Wannan zaran a samu wani mutum kidahumin da bai san inda aka sa gaba a cikin rayuwa ma barata na addini, ya zama to shi zai bada wannan tsumma, wai a darma ma yaro, kuma gashi da darmin da wane ne, cadin bai fasa ba, raba bata fasa dokan shi ba abin da ya canza. Kuma ga yara na alhamdulillah suna tasowa wanda ba abinda aka taba darma musu, ba darma musu komi ba, kuma daga kagan su masha Allah tabarakallah ba su da matsalar komi. Da haka mutun ya nemi kariya a wajen Allah, Allah yake ba da kariya. Dan Adam kashashe ne, nakasashe ne, bai san abinda yake cikin jikin shi ma, bana tana san wani abinda yake kewaye da shi. Naka in kace zaka kare kanka, ko kuma kai ne zaka nemawa kanka kariya, ko kuma wani ne zai baka kariya? Hanyoyi nawa Ubangiji subhanahu wataala yake da su wanda zai hallakar da kai? Amma an ka nema a wajen wanda shine ya alamu, ya san komi, duk abin da ke cikin sammai da ƙasai Allah subhanahu wataala ya musu sani na sala, sai ka nema akan ya kare ka, zaka samu kariya. Naka ƴan uwa musulmi, mu kula da kyau. Wani abin da ya shahi, zaka iya zauwa gida misali kana shigowa, sai ka tsinci wani sanho na layu a zauren gidan, a soron kohon su, wai maganin mine layu ne ga sunan kala mala, anasa wannan duk wani dan kama iska an yazo yace ai ga maganin kaza ko maganin waye, amsuwa za a kai anasa. Amma kuma wannan gidan har a yanzu bai rabu da furgicin da yake fama da shi ba, duk wani kalubalen da gidan yake tsoro har a lokacin bai rabu da shi ba, kuma ga rataye-rataye duka an rarataya. Wani wuri in ka zo kaho za ka gani, har da inda ake sa kahon saniya mala, gab jejin kaho, har aikatari wani ya zo ya dauki kahon ya shiga cikin gidan. Allah kiyaye. Da haka wallahi ai hankali, duk abin da Allah bai sabkar da wani dalili akai ba, a nisance shi. Wai kan mu yi tsammanin cewa wai mu ne za mu iya tsara ma kanmu hanyar da za mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala? Kalla, idan da a ce kowa ne zai tsara ma kan shi yadda zai bauta wa Allah, kenan miye hikima ta sabkar da Alkur'ani mai girma? Babu. Miye hikima ta aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama? Babu. Allah ya sabkar da Alkur'ani dan ama mutane bayanin abin da ke cikin Qur'anin. Wa zai musu bayanin abin da ke cikin Qur'ani? Shine manzon da Allah ya turo. Kenan duk abin da zamu aikata da sunan addini dole mu tsaya a itris, a ji mi Allah yace, mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akai, yaya sahabbai suka aikata wannan aikin, suka aikata tun suna raye. Allah ya sabkar da ayoyi a cikin Alkur'ani ya tabbatar da cewa waɗannan mutane masu imani ne, kuma na yarda da su radiyallahu anhum wa radu anhu, su sun yarda da Allah, Allah ya yarda da su, kuma Allah ya musu alƙawalin gidan aljanna, kuma Allah ya yarda da imanusu, yace ulaika humul mu'minuna haqqan. Idan ina son aljanna, ina son imani da Allah, me ya kamata in yi? In bi tafarkin waɗancan mutanen. Ba a yau ba misali a garin da magaram, kawai in meje kafa in ce a ai kaza ya kamata a yi da sunan addini. Idan ne haka, ban ma kaina adalci ba. An yi addinin nan tun kan a ahika kanka na nawa ma, kuma mutane sun yi ta ibada har Allah tabbatar da ɗan aljanna ne in ka zo kai ma ka tahi akan tsarin da suka tahi akai sai ka wani lahiya dan haka ƙwarai wajibi ne mutum mai imani ya zamanto zai nemi kariya ne daga wajen ubangijin mutane shine Allah subhanahu wataala sannan Allah shine malikin nas shine mamallakin mutane shi yake mallake da mu da jin mu da ganin mu da dukkan wata ni'ima da muke tare da ita wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da yake tare da mu na ni'ima wannan duka yana daga wajen Allah subhanahu wataala ne mu nema a wajen Allah madaukakin sarki ya akan ya kare mu sannan kuma ya dawwamar mana dukkan wani abu wanda ya mana na ni'ima sai ce ilahin nas Allah subhanahu wataala shine abun bautan mutane duk wanda ba Allah ba baya halatta a bauta mushi bai cancanci bauta ba in aka bauta mushi kuma an bauta ma banza shi Allah shine ya cancanta a bautawa dan haka zaka ga ana magana akan abin da ya shahi tauhidi dayanta Allah a cikin bauta kar a sanya wa Allah kishiya kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza duka dan kokarin kare wannan bautar ga Allah subhanahu wataala sai yake cewa min sharril waswasil khannas Allah kare mu daga sharrin mai sanya waswasi mai koyewa wanda shine shedan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi yana ganin ku da shi da rindinar shi ta hanyar da ku kuma ba ku gane shi daga shedan zai zo yayi ba dan adam waswasi ya kitsa mushi abubuwa ikaza karkai kaza kakkiyar da kai za'a ma kaza kakkiyar da kai za'a ma kaza a in kai kaza ai daga lokacin zaka samu abin da kake so koda hawai ana ga abun ya saba wa Allah subhanahu wataala daka mutun ya hankali da shedan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta shedan yana gudu a cikin jikin dan adam yanda jininka yake gudu a cikin jikinka haka shedan yake gudu a cikin jikin mutum daka zaka ga dan adam mafi yawa so di yawa son ya saba wa Allah subhanahu wataala shi ya hirin jaye a cikin zuciyar shi sama da da'a ga Allah subhanahu wataala daka mutun kar yayi biyayya ga shedan mutum kar yayi biyayya ga abinda wahayin da zuciyar shi ta raya mishi zuciyarka ta raya maka wani abu kuma ya zamanto wannan abin da shi zaka hukunta mutane to la tabbas wannan abin zai kasance maka a matsayin kuskure a cikin addinin ka da rayuwarka to wannan daga cikin wanda suke sanya waswasin nan da sanya mutane shakka akan addinin su Allah ya ce minal jinnati wan nas daga cikin mutane akwai su sannan kuma daga cikin aljannu ma akwai su yanda shedan yake batar da dan adam haka zaka samu wasu kaso daga cikin diyan adam din su ma suna wakiltar shedan kawai shedani ya ce fitinan na duk wanda tayi arba da ita in dai tayi hira da ke toke kuma kwanan ki ya kare gaba dayan tunanin ki da sake miki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadakar da masu imani in kawance ba za a yi ai kawance da mutanen kirki kawayen ki su zamanto kawaye ne mutanen kirkin suka san abin da suke yi sannan kuma dama an sani idan kana son sanin halin mutum to ka duba kawayen shi ka duba abakan shi lalle tabbas mutum ya yi kokari ya amfana ta hanyar amfana da mutanen da suke mutanen kirki ne zaka amfana da su amma a lokacin da ya zamanto a mutanen banza kake tare da su to wallahi ba abin da zai hana ka aikata shedanci rauni mafi sauki da zasu maka shine duk wani abin da kake ga sabon Allah ne sai kaga wannan abun kai a wajenka ba komai bane ba yaudan an yi kaza ai ba wani abu bane ba taka wannan abinda wannan sura take karantar da mu kenan mutun ya nemi kariya daga wajen Allah subhanahu wataala Allah shi yake bada kariya karka taba tsammanin kakki taba tsammanin ciya wani kullu kullun ki rataye rataye ki ga addu'o'i nan furcin ga irin abin da yazo a cikin hisnul muslim addu'an sahi addu'an marece addu'an shiga ban daki hutowa cin abinci karecin abinci shiga gida hutowa hudda kaya sa kaya dukkan komi ga sunan bayani amma zaka ga da yawa daga cikin musulman basu iya ba amma kuma wannan biye-biyen da shedancin nan na biye-biyen tsubbu a dalilin haka zaka ga mata da yawa su rasa mutuncin su mace tayi waya tana kuka tayi arba da malamin tsubbu karshe har an kai matakin da ya kwanta da ita saboda wai ita so take bukatar ta biya na ta samu kaza ko kuma a kaza kai ya same ta kuma makamancin wannan to dama ai ba so a zauna lahiya ba ya za a yi mace da namiji su keɓance su biyu rak a cikin ɗaki kuma a saki labule aka yi magana a ce ai aiki ake mata aiki me zai mata haba kamar da kawo man fetur ne wannan essence kuma ka kirta ashana kuma ka kawo da ashanaka kana ana wani ya kana a ba abin da za su yi ha wala ai bi taso ba maganar kebanta namiji da mace maganar Allah ce cewa wala taqrabuz zina
wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila
Allah ce kakku kusanta ba ma kawo cewa kakku ba kakku kusanta saboda in dai an kusanta to ba abin da zai hana yi ba abin da zai hana yi kada ka riga cewa a ke imani gare ki kaza kaza a ba magana imani bane ko kuma kai kana ga aka rabaka Allah ne duka ba magana wannan bane magana tsakanin namiji da mace kawai wannan wala taqrabun da Allah wadi a nisance a nisantan nan shine halli amma in dai mace za ta zo ta kebanta da namiji kuma su zo har su shiga cikin daki daga shi sai ta kuma dakin wa ko a gidan shi ba shiga daki ko a gidan shi ba shiga daki in aka yi sallama sai dai gyaran murya hawa mala sannan ita kuma ga abin da ya kata ita so take bukatan ta in ma ya ne biya nan aka kama wani wani dan kama iska wasu mutane guda biyu wani shi malamin da shi da almajirin shi wata tazo a mata irin wannan aiki karshe ne malamin ya kusance ta shi ma almajirin da ya ga dirin macen sai ga kai wani abu sha ba za a bar shi a baya ba shi ma dai yayi diyan da yayi ya kusance ta daga nan ita kuma ta fahimci inda aka sa gaba ashe ɗan yaudara ne ta kawo ƙara su kumsairiya har anan amfani an bada labarin su me yake haka neman kariya neman wane ne tashi tsaye da sauran kalmomi na rashin hankali da ake maimaitawa yanzu ka duba irin za a zo a ce wani ya huto a ce wani malami ya huto a wuri kaza ai yankan wuka ne duk abin da kika je da shi na bukata kawai za a biya miki shi wannan yake maka nuni akan cewa wallahi tallahi billahi alazim a irin wannan halin da muke rayuwa in dujal ya zo ba ma magana su kahuri ba su a gehe ba bari magana kuma yan bid'a su ba su a gehe wanda ake ga cewa ahlus sunnah ne ma wallahi illa man rahima rabbuka wa qalilum ma hum da yawa daga cikin su zasu matsala ho za a fada sai wata take wata rika ta kuma wannan abu an yi ta abu daya dole a raba kafa aka je can sai a je can kuma da Allah mijinta zai zo ta ita ta mushi wahayi mijin ya zo ya rika nema waya za a samu da mahutar da ai ya kamata a raba kafa araba kafa kenan in akai na Allah hallo ai na boka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana ga Allah shi bai kai inda zai ibada kariya ba dole sai an hada da wani duk bayanin da Allah ya rika yi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an idan bayina suka tambaye ka game da ni Allah ce ina kusa dukkan ayoyin Qur'ani suka yi bayani waɗannan abubuwa ke duka ko aka kina ga Allah bai iya badawa dole sai an biyo ta hanyar wani ta hanyar wani ta hanyar wani ka ku ba abin da zai hana al'umma su shiga cikin tashin hankali da bala'i sai zaman to rayuwar kowane mataki daga cikin matakayyanta ana buƙatuwa zuwa ga tsubbu da bokanci da sihiri al'umma sun kasa zama lafiya Allah kare mu kare zuriyarmu wallahi ba karamin tashi hankali bane abin da ya shahi sihirce sihircen nan na'am sura ta gaba
bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله من رحمة من جنكي وانا سورة سورة مكية ترى الآيو قدابير إذا كما تاسبكو باين سورة الفيل kamar yadda suratul nas ta sabka bayan falaki ita kuma suratul falak ta sabko bayan suratul fil adadin ayoyin ta ga sunan guda biyar ubangiji subhanahu wataala yake umarni ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka fadi cewa a'udhu ina neman kariya bi rabbil falaki daga ubangijin sahiya Allah subhanahu wataala shi yake keta haske a cikin duhu ana cikin dare yana tahiya a hankali ubangiji sai ya tsago da haske sai ya kutso cikin shi za ku ji kun sauya rayuwa daga cikin duhu zuwa cikin haske ganin damar ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan wunin kuma gaba daya ku yi kaikawar rayuwarku ba ku buƙatar cewa dole sai an haska tukun mutum zai ga inda zai dora diddigen shi wannan duka iya daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wataala yayi game da bayin shi to ubangiji subhanahu wataala shine ubangijin sahiya sannan kuma ka nemi kariya daga wajen ubangijin sahiya ya baka kariya wanda ubangijin sahiyan nan shine Allah subhanahu wataala ya baka kariya daga mi min sharri ma khalaqa daga dukkan sharrin abinda Allah ya halitta kuma menene yanzu dan Allah akwai wata addu'a ko wani kariyan da mutun zai nema wanda ya wuce wannan min sharri ma khalaqa daga shar to menene ba halitta Allah ba babu komai halittar shi ne to halittun Allah gaba ɗaya kana neman kariya daga ubangiji subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin dukkan abinda ya halitta sawa'u ne zaman to daga cikin mutane ne zaman to daga cikin aljannu zaman to daga cikin itace zaman to daga cikin koma menene Allah ya kare ka daga sharrin halittun shi gaba ɗaya sai ka tashi sahiya tai farai ke ka kasa samun minti biyu da zaki zauna ki karanta wannan sura kafa uku kuma ke ka tashi sahiya tai kika shigo cikin rikicin duniya dole ka hadu da matsala saboda baka nema a kare ka daga matsalar ba sannan kuma wa min sharri ghasiqin Allah subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin ghasiqin idza waqab sharrin dare idza waqaba a lokacin da dare ya lullubi mushi Allah ya kare ka daga sharrin dare dukkan wani abin da zai kai ya kawo na sharrance a cikin dare wanda mafi yawancin ɗan tsubbu suna kulla abin da suke kullawa cikin dare kai kana barci kana shinkori ka daga baki su kuma suna can suna aiki a kanka daga barcin nan kana farka sai ka farka a cikin wani yanayi da haka aka umarce ka cewa an ka zo barcin ma a karan kanshi ka karanta kul a'udhu bi rabbil falaq kafa uku ka karanta bi rabbin nas kafa uku in so ka kwanta za a turo maka mai gadi na musamman daga wajen Allah kuma karshen wata an tayi ba zai zo ya tsaya ba ya ce ina kudin gadi na a balash biduni taklifa kyauta ne ake ce Hausa yace kyauta ruwan Allah sannan kuma yake cewa wa min sharri nafathati Allah ka kare ni daga sharrin annafathat sune matan da suke yin tofi tsara tofa abubuwan su na sunayen aljannu fil uqadi a cikin kulle kulle za a kawo zare sai a kulla sai a karanta wani abu ya tofa a sake kulla karanta a tofa a sake karanta a kulla a tofa waɗannan matattakin kana neman Allah ya kare ka daga sharrinsu kenan duk wani mai sihiri da duk wani mai sihiri namiji ko mace kana neman Allah ya baka kariya daga gare shi Allah ya baka ya kare ka daga su wa min sharri nafathati fil uqad sannan kuma karshe wa min sharri hasidin idha hasad kana neman Allah ya kare ka daga sharrin mai hasada idan ya hasada shi a kanka idan hasada shi ta motsa a kanka to kana roƙon Allah ya kare ka daga wannan sharrin nashi na hasada wannan hasada galibi ita ke kaiwa zuwa ga yin sihirin misali an ga wani iya da kaza wacce ta samu kaza ta yi wani ne an ji kaza sai wata ta dige aka yi mata sihiri ko kuma irin abin da aka saba ake yi tsakanin matattakin da suke zaune karkashin namiji guda wannan ta ma wannan sihiri wannan ta ma wannan sihiri wannan ta yi kaza tashi ki tsaya kai ma ki tashi ki tsaya ba a zama kakkiwa in kika zauna ta hauka taki wallahi bata isa ba bata isa ba ta haukata ki ba ayi ta ba ba ayi ta ba bata ayi tsarin da zai iya haukatar da ke ba in kyauke ga kin haukace to dama kin kin kawai sa ba halala ce ke ma bi mana kamar yadda malamin Shadibiya yake ta haka saka kace ke ma amma in kika tashi da sake karanta kul a'udhu bi rabbil falaq kin karanta bi rabbin nas mai ce tai haka dare haka ne zaki kun kace ba abin da za a miki wallahi zaki zamanto gani nan bari na eh sai dai a kalle ki a ji haushi amma ba abin da za a iya miki a cutar da ke saboda kin rike wanda yake ba da kariya da agaji shine Allah subhanahu wataala ɗan uwa musulmi mu rika hararo mu rika tunato girman Allah a cikin zakatanmu ni san mu da karantarwar addini shi aifar mana da yawa daga cikin abubuwan da muke aikatawa na banna banna ne wanda zai sa ma ka bar musulunci amma za ka ga da sunan musulunci ko aikata su daka ka nemi Allah kare ka qul a'udhu bi rabbil falaq ina neman kariya daga ubangijin sahiya ya kare ni min sharri ma khalaqa daga sharrin duk abin da halitta wa min sharri ghasiqin idha waqab Allah ya kare ni daga sharrin ghasiqin idha waqab dare idan duhu ya lilliban mishi wa min sharrin naffasati fil 'uqad Allah ya kare ni daga sharrin matattakin da suke tofi tofi fil 'uqadi a cikin kulle kulle da suke yi sannan wa min sharri hasidin idha hasad Allah ya kare ni daga sharrin mai hasada idan ya hasada shi ɗan uwa musulmi abinda ya shahi hasada iya ɗaya daga cikin ababen da yake da kyau mutum mai imani ya kiyaye shi saboda iya daga cikin ɗabi'u da halayen suke munana shi dai kalmar ta hasada masdar ne na hasadahu yahsiduhu wa yahsuduhu hasadan wa husudan tamanna an tatahawwala ilayhi ni'matu idan ka nufaci kana son ni'imar da Allah ya ba wani wannan ni'imar ta lalace ko kuma ta tashi daga kanta ta koma kanki ko kuma a in ma bata komo kanki ba ni'imar ta lalace gaba ɗaya ke ki rasa ita ta rasa wannan shine hasada al-imam al-jurjani yake cewa al-hasadu tamanni zawalu ni'matil mahsuri ila al-hasid kaunar gushewar ni'imar wanda ake yi wa hasada ni'imar ta komo kan mutumin da shi yake yin hasada a ce ya za a ce kamar wacce take da kaza ni ban da daga lokacin da ya shigo hasada ta shigo ai hankali ubangiji subhanahu wataala a cikin ayoyin alqur'ani mai girma ya ambata mana kalma ta hasada kamar da yake cewa wadda kathirun min ahli alkitabi
law yaruddu wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq
ubangiji subhanahu wataala yake cewa wadda kathirun da yawa daga cikin ahlul kitabi ma abu talib tahi alyahud wan nasara sun kaunaci ina ma a ce law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara su mayar da ku kafirai bayan kun yi imani wannan imanin naku suna kyashe shi suna hasada shi hasadan min 'indi anfusihim saboda hasada daga wajen su min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta rige ta bayyana a gare su cewa addinin na shine daidai amma suna hasada ina ba a ce ku zama kafirai ku bar musulunci kamar yadda Allah ya ƙara ambata cewa am yahsuduna an-nasa ala ma
am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala ibrahima al-kitaba wal-hikma وآتيناهم ملكا عظيما
ubangije ke cewa am yahsuduna an-nasa bal yahsuduna an-nasa kawai bari dai suna hasada ne ga mutane game da abin da Allah ya ba su na falalan shi Allah ya ba wani ji ya ba shi gani ya ba shi kaza ya ba shi dukiya ya ba shi mulki ya ba shi wane ne sai kaga an hada kai ana ta cece ku ce akan abu wane ce kaza wacce ta ce kaza wane nuna kaza wane nuna kaza wani ma zai iya tashi ta yi wajen dan tsubbu idan aka ga mahaifi ne da shi da dan shi suna fahimtar juna ya zai araba kansu mace ce da mijinta ya zai araba kansu ma'aikaci ne da shi da mai gidan shi ya zai araba kansu a wane ne kai hatta da yaran da suke zuwa karatu na boko bala'in ya kai bala'in da wai wani daga cikin almajiran zai iya zuwa wajen dan tsubu amma wannan yaron sihiri idan ya rika zubar da hawaye ko kuma idan ya zo ya zauna a karas din ya rika jin ciwon kai ko kuma yana zauwa ya rika ganin baki a gaban shi ko da makamancin wannan wannan duka yana faruwa kuma a cikin su a cikin mu musulmai wannan shi ake cewa hasada am yahsudun an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli allati faqad ataina ala ibrahim al-kitaba wal-hikma wa atainahum mulkan azima haqiqa mun ba iyali gidan annabi ibrahim littahi da hikima sanakum mun ba su mulki wanda yake mai girma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru karku tabaghadu karku ijuna wala ta hasadu sanan karku hasada wala ta dabaru karku juyawa bayanku kanan karku juyawa kanku baya wane ga wane juya baya wane ga wane shi ba juya baya kawai kace ba ruwa da wane wane ba ruwa da shi kaza da sauransu mazallaci ce karku haka sanan a wani hadisi mazallaci ke cewa la hasada illa fisnatayn babu hasada sai akan abubuwa guda biyu rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi mutumin da Allah ya bashi dukiya sai kaga mutumin nan yana amfani da dukiyar shi cikin neman yardan Allah subhanahu wataala sai kace kai ina ma Allah ya bani dukiya ni ma in rika aikata ayyuka managarta a bangaren da shi kula da addini to wannan ba a ce mai hasada wannan ba za a kira shi da suna hasada ba mutum ne Allah ya bashi dukiya yake hidima ga addini sai kai tamannin ina ma kai ma Allah ya baka ba Allah amsa nashi bai baka kai ma Allah ya baka wannan babu ne sanan ko ko mutum ne ka gani Allah ya bashi hikma ta abin da ya shafi karatu yana karantar da al'umma kace ina ma a ce ni ba Allah bani karatu in karantar da al'umma saboda in samu amfani da Allah subhanahu wataala yake bada shi game da mutumin da yake karantar da mutane to waɗannan abubuwa guda biyu ba a kira su da suna hasada a kasancewar lokacin ya riga ya kare anan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata amma a gobe idan muka zo za mu ji sabubban da su suke sababa mutun ya zamanto yana da hasada sannan kuma za mu ga hanyoyin da ya kamata mutun ya bi idan yana so hasadan nan ya bar shi saboda ba karamin ciwo bane ba duk mutumin da yake da hasada shi da kanshi ne zai kashe kanshi da kanshi saboda kuma ita hasadan nan kaman taki ce ga wanda ake ma hasada kai kana mushi shi kuma yana ƙara gaba kana mushi yana ƙara gaba ƙarshe kai da kanka zaka kashe kanka da kanka kamar da wani mawaki yake faɗi insha Allah ta'ala gobe idan muka zo zamu ji ƙarin bayani akan abin da ya shafi hasada ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله